Aiki da hota to dandai kagani. Matabia tida kataze jikalami. Mekwana yatasha maze jikalami. Waka tata hoga danzani da waka. Mamandola zani chanzani awapa. Awaluwandi awaluwapa. Matapia, take a duck at the Yakalami. My Kwana, my attach the Yakalami. Waka tata, Kalanza, Awapa. Awala Wandi, Awala Wapa. Tudimisha, Kopandia, Awala Wapa. Tudimisha, Kopandia, Awala Wapa. Bohong Kwali, Baka, Okua, Baka, Baka, Magini, Baka, Sanka, Say, Angina. Awalu wandi, awalu wapa. Aiki da hausa to zane bubaku. Kowa kabane to shizan dubi. Ya yansani, ya biya alahaja mama. Ndani ya biya ni dambati da bati. Mama kena ae chanzane awapa. Awalu wandi, awalu wapa. Awalu wandi, awalu Aina valdiya kabia na domba. Aina valdiya kabia na angwa asamau. Awalu wandi, awalu wapa. Awalu wandi, awalu Lalaba inyi jawabi. Hai hankaliza ni jawabi. Hankaliza inyi batunang. Kuwaye jishi sani yata isa kalma. Kuwaye jishi tabata ya jitawabi. Wabia inye jawabi. Kuwabia nitila mpatishi. Buhong kwa liba kata ukuwa baada kamu. Tapio kura dabo surude ni katudi. Ha? Tabia kura dabon suru dene katundi. Enko ayi dabon suru ranka kapati. Awalu wandi, awalu wapa. Hankali mazuba pata. Kidina mada tunja kaga na tai dalili. Hankali, haba. Waizaki na mwana talai jawabi. Muhammad dayabi ane dambashi dabashi. Maman dole de madaza mubadesu. Maman dole de madaza mubadesa. Nina kala godia kena jamilu. Muhammad dayabi ane dambashi dabashi. Awalu wandi, awalu wapa. Awalu wandi, awalu wapa. Hankali mai buga fata mamman a in ba ta jawabi ko wabiya da don sai mu fade sa shi dai ya biya riga ya kabani kuma ya biya da don ba ta da bashi washe du kwa biya ka tilan ka bade sa don mai jama da dilar da dalili to awwal wandi awwal wapa. Awalu wandi, awalu wapa. Gakata mwemboga wata. Kuwa bea ne dai jawabi. Baba isa halanka jinye manaida. Enda kiti ya gane makaisa ni ya bamu. Baba kita mkepade mbunusa ni ya bamu. Awalu wandi, awalu wapa. Hankali inyi jawabi. Kwa biya ni mbachi dalili. Danda ki ya biya ni dombachi da illa. Hanaka kwara niya bata da kyawu. Hanaka kwara niya bata da kyawu. Toko daibi makatanda. Lele guda guda zama awaba. De chanji jahaga doba makabaka. Dallas, Dallas, Gaza, Abaka. What the Mayaro Gaza Abaka? Kayabane, Nera, Kaganita, Zogata, Abaka.
awalwandi awalwaba awalwandi awalwaba saradauna zaman ka dai ba shi da hin hadani saradauna zaman ka dai ba shi da hin awalwandi awalwaba
kai saki din mala na mada bandi
aba
lalle saki din mala na mada bandi kai ko abba ka sani tilan gabadi
Roma, thank you, dear Asha, the chocolate. Muda Hanu Mokashan, she turned the devil to the yard. Haganiga, Kadawanda, San Dandola, Aduba.
Is a mummina, he keep a shit a cow. Kumaji be a quana, Kumagate a quana,
Kadihinji a cardi. Bachazana Harababo de Lili. Awaluandi, Awaluapa. Awaluapa, Awaluandi. Awaluandi, Awalu. Mamansani Yakazi, Mamansani Yakazi, Mamansani.
Mama, nema din kyauta. Kai, lalle mama, kai ma din kyauta. Yamma da kamani sai na nuna ma mamman sani ya kase.
Wannan anwa ai sani ya kase. Babba na aida ai sani sai gayya. Wada kamana mamman ni mamman jiwa. I don't want to come out of my money, not a
Zaki, then you to book at the Egaya. Mama, they are my daughter. I've been work, Mama, Kina. Mama, say, and the give up. The company that is on it. London, the company that is on it.
Naga Pulia Zauka, Bayanda Pulia Zauka, Naga Mangata Zauka, Mama Kina Dayendo, Maman Sani Tainida, Haba, Shalomba da Maman Sani Kakyota, Babamba Ajunkwa da Maman Sani Yakasi, Babamba Ajunkwa da Maman Sani Ka,
Kai Mama Sani Zekaya, Maman Nina Bodewa,
Haba,
Oh, I'm a mamba, sani da injungaya.
Haba.
Oh, I'm a mamba, sani da injungaya.
Baba, abin mamba, jaye man kyauta. Babamma ajin kwari sani ya kase. Babamma ajin kwari sani ya kase.
Kano birni sun yadda. Kano birni sun taro matanmu da mata da sun taro nan gaba kowa taro. Yammacin kowa sauka, arewacin kowa ya sau. Mamakin sani sai gaya, an ce sani yaro ne, aiko sani yaro ne, don kyauta ba yaro ba mamman sani ya kase.
Wada kamana mamman sani ka kyauta, baban lema wada mamman sani ya kase. Inde na te ya kase, don wana te ya kase, na san da dubun jama'a ne, maza da mata na zaune, talakawa na cewa, wai ba duka bunan kauna sun ci sani ya kase. Giwa baban nana sani ya kase,
haba
wani giwa baban nana giwa kase. Lalle alhaji mamman sani ya kyauta haka lalle alhaji mamman sani ya kyauta
cikin Kano sani an lura yaro sani mai ganga nan Kano sani nan lura mamman sani ya ce ma in ko hannu dai waka ce kai buga mani in gane ka nace sani don kauna in fada ma to don kauna kai sani don ma kauna mamman sani ya kyauta
oyal sani nam agali wan ya kase oyal sani kai ne da Baba Habibu Obama Roni na Godema. Wana Baba Habibu Obaya Rosani ya Kyoda.
Hunja Odul Mali Koda Gudema. Hunja Odul Mali Koda Gudema. Nina Goda Mutalabi Nina Gudema. Namaman Zani ya Kase.
Baballa oba ringin zaniya kyauta wala kaina aida ai zaniya kaze
yawa
ajina aida ai zaniya kyauta haba haba dai is lagi haba dai is huna haidan hada kaman bamma ma ki zani sai gaya
mamma zaniya kaze mamma zani kai ne da
iya da kaman mamma zaniya kyauta da kaman mamman sani sai gaya mamman sani ya kasai.